إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka wanda muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattabi Allah yarda da shi a majalisi na Masjidut Tauhid dake unguwar GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi wannan ita ce halka ta 46 a wannan yammaci na Alhamis wanda yake daidai da 10 ga watan Jumadal Akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 13 ga watan daya shekara ta 2022 a halkar da ta gabata mun yi takaitaccen bayani dangane da yakin Khaibara wanda mawallafin wannan littafi ya kawo a matsayin misali cikin misalai da suke fito da yadda Sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan bayan mun yi takaitaccen bayani kan Khaibara yakin Khaibara da kuma inda Khaibara din take mun fara karatu dangane da misali da shi mawallafin ya kawo wanda ya fito mana da rawar da Sayyidina Umar ya taka a yakin Khaibara wanda ambatansa ya zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi bayani a halkar da ta gabata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a Khaibara ya aika Sayyidina Abu Bakar daga inda ya yada zango zuwa sansani na Khaibara inda gidajensu yake Sayyidina Abu Bakar ya je ya gwabza tsakaninsa da su ya wahalar da su amma kuma Allah madaukakin sarki bai nufe shi da yayi galaba a kansu ya bude wannan sansani nasu ya shiga karkashin iko na musulmai ba ya dawo bayan ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aika Sayyidina Umar Allah yarda da shi wannan kuma shine kan gaban karatunmu a fito mana da yadda Sayyidina Umar ke lazumtan annabi a gurare daban-daban a fagage daban-daban annabi bai taba fita ba face Sayyidina Umar ya kasance tare da shi to abinda shi mawallafin littafin nan yake so ya nuna mana kenan to bayan Sayyidina Abu Bakar ya dawo Allah bai nufe shi da bude wannan sansani na Yahudawa a Khaibara ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Sayyidina Umar Allah yarda da shi shi ma ya je ya gwabza ya wahalar da su ya jikkata su amma shi ma sai Allah bai nufe shi da bude wannan sansani na Yahudawa da ke Khaibara ba to shi ne a yammacin da Sayyidina Umar ya dawo wannan duk mun yi bayaninsa a halkar da ta gabata a yammacin da Sayyidina Umar ya dawo shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la u'tiyannar rayata gadan رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم تندا يا ايكا متاني دبان دبان daya bayan daya kuma madaukaka cikin sahabbansa Abubakar ai bayan da ya kai shi daukaka cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar kuma shi yake biye masa kuma dukan su Annabi ya aika su tare da tawaga daga makamai amma Allah bai nufe su da sun samu sun bude wannan sansani na Yahudawa dake Khaibara ba to shine a yammacin da Sayyidina Umar ya dawo Annabi yake musu bushara sallallahu alaihi wasallam yake cewa la uqtiyannar rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadai yace gobe in Allah ya kai mu zan bada tuta ga mutumin da Allah zai rubuta budi a hannunsa wanda shine Allah zai nufa ya bude Khaibara tuta asali dabi'a ce ta Larabawa idan za su fita yaki suna rike tuta a cikin dandazan duk inda tutar take alama ne dake nuna cewar shugaban yana ariyan gurin wani lokaci kuma shugaban yakan bada tutar ma wani cikin dakarunsa ya zama yana gaba gaba to wannan tuta musulmai suna rikewa mushrikai ma suna rikewa za a je filin daga kaga tuta kashi biyu tuta kashin mushrikai da kuma tuta kashin musulmai asali wanda ya kirkiro rike tuta idan za a fita yaki kakan Annabi na hudu ne Qusayyu ibn Kilab kakan Annabi na hudu shine ya kirkiro rike tuta idan za a fita yaki to tun daga nan sai zama dabi'a da al'ada ta Larabawa a duk sanda za su fita yaki sai sun rike tuta alama da zai nuna cewa wannan al'umma kaza ce ko wannan kabila kaza ce sannan kowace kabila da irin alamar da take sa a tutarta ai a yau ma zaka ga kowace kasa tana da tutanta kuma kowace kasa akwai alamar da take sa a tutanta yanzu misali mu nan Najeriya ai green white green ne ko shine alamar tutar mu duk inda kuma aka ganshi a duniya an san tuta ne na Najeriya alama ne na yan Najeriya yanzu ko Saudiya ka je aikin haji zaka ga misali Amina ana yin tanti na kasa daban-daban to idan ka je inda tantinan yan Najeriya yake zaka ga an sa tutar Najeriya ko da alhaji ya bata idan ya hango green white green daga nesa zai ce ga can inda masaukin mu yake to wannan alama ce da Laraba suke amfani da ita a lokacin da za su fita yaki to da musulunci yazo sai tabbatar da wannan dabi'a da al'ada da Laraba suke tafiya akai na rike tuta idan za a fita yaki Annabi sai zama in zai fita yaki yakan rike tuta ya fita da shi wani lokaci ma tuta biyu Annabi yake rikewa daya tutan na muhajirun daya na ansar tutan Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce farace an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin tutar Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu in ka duba tutar kasar Saudiya zaka ga ai abin da aka rubuta kenan tutar kasar Saudiya zaka ganta green ce da fari an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah an yi hoton takobi ko kamar haka tutar Saudiya take to haka tutar Annabi sallallahu alaihi wasallam farin tuta ne an rubuta a jikin shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wasu kuma malamai suka ce tutan Annabi guda biyu ne akwai raya akwai al'alam akwai bambanci tsakanin raya da al'alam suka ce ita al'alam din ita ce baka raya kuma fara wasu kuma suka ce duka abu daya ne in an ce raya in an ce alam duka dai abu guda ne to a wannan hadisi Annabi yana bayyana wa sahabbansa tunda jiya an je ba a samu an bude Khaibara ba shekaran jiya ma an je ba a samu an bude Khaibara ba to yau da yamma sai Annabi yake musu bishara yake cewa la uqtiyannar rayata gadan in Allah kai mu gobe zan bada tuta ila rajulin ga wani mutum Annabi bai bayyana wane ne ba yaftahu Allahu ala yadai kar ku dauka cewa ba za a bude Khaibara ba insha Allah za a bude ta za a karbe ta daga ikon Yahudawa ta shiga karkashin ikon musulmai amma Allah ya hukunta nasara da galaba a Khaybara a hannun wani ne wanda annabi bai ambace shi ba annabi ya ce yuhibbu Allah wa rasula daga cikin siffofin wannan mutumi da Allah zai masa tawfiki ya bude Khaybara gobe in Allah ya kai mu yuhibbu Allah wa rasula yana son Allah da manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasul sannan har ila yau shi ma yana son Allah da manzansa suna son sa shi yana son Allah da manzansa sannan Allah da manzansa ma suna son sa kaga ya samu soyayya ta Allah ya samu soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi din ma karan kansa yana son Allah yana son annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mumini ne kenan mai cikakken imani kaga daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki Allah yana da siffan so ya alladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ya ce in har kuka juya baya daga addininku fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu waɗanda Allah yake son wannan mutane su ma suke son Allah kaga kenan Allah yana da siffa ta so to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi wannan bayani sai kowa yayi fatan ina ma a ce shine wannan mutumi da annabi zai danka masa tuta gobe sannan kuma ya je bude Khaybara ya auku a hannunsa to shine da gari ya waye shine anan gurin yace falamma kana gadan da gari ya waye sassafe sai suka taho gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tasaddara laha abubakar wa umar sayyidina abubakar kaga a cikin sahabbai ai baya shi daukaka sayyidina umar shi yake biye sayyidina abubakar to kaga kowa zai tsammani a cikin waɗannan biyun za a iya samu in ma ko annabi ya danka wa abubakar ko kuma ya danka wa umar to shi yasa sayyidina abubakar sai yayo gaba yazo ya zauna fatan annabi ya ce abubakar ne gashi sai ya bashi tutar kaga sabon annabi suna kwadayin alheri kowa na kwadayi a ce Allah na son sa manzon Allah yana son sa saboda ba karamar daraja bace ba karamar kima bace an ce Allah na son ka manzon Allah yana son ka sayyidina umar ya ce a cikin hadisin da imam muslim ya fitar da shi wanda aka samu daga Abu Huraira Allah yarda da shi Sayyidina Umar yace shi tunda yake a rayuwarsa bai taba kwadayin shugabanci ba banda wannan lokaci tunda ai yanzu an baka tuta ai an saka ka zama jagora na wanda za su je su bude Khaybara to Sayyidina Umar yace a rayuwarsa tunda yake bai taba kwadayin jagoranci da shugabanci ba sai a wannan yayi fatan ina ma a ce shi ne a hadisin Buraida Allah yarda da shi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tunda annabi yayi wannan bayani cewa gobe zai bada tuta a hannun mutumin da Allah zai sa Khaybara ta budu a hannunsa wanda yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son sa tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan bayani yace babu wani cikin mu suwa kenan sahabban annabi yace babu wani cikin mu wanda yake da daukaka cikin sahabban annabi face ana fatan ko ana tsammanin cewa wa shi annabi zai ba mu wannan tuta sannan shi ma karan kansa yana fatan cewa shi za a bawa yana tsammanin haka har ni ma inji burai da yace har ni ma sai da naso ina ma a ce ni annabi zai ba mu wannan tuta din to da gari ya waye suka zo suka zazzauna suna jiran mai annabi zai faɗi to amma kafin gari ya waye a cikin riwayar hadisin ake bayyana mana cewa fa batan nasu ya dukuna lailatahum ayyuhum yu'taha da annabi yayi wannan bayani da yamma da dare tai sai basu iya sun yi bacci ba basu yi cikakken bacci ba suna ta tattauna a tsakaninsu kowa yana faɗin albarkacin bakin sa mawa rai annabi zai ba mu wannan tutar wani ya ce ko mawa ne wani ya ce wata kilma wane ne har zuwa waje dan asuba wannan zai fito maka da yadda sahabban annabi suke kwaɗayin falala Allah subhanahu wa ta'ala. To da gari ya waye suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa yana fata ina ma a ce shi za a ba. Annabi yana tsayawa, kowa ya yi tsamdaransa, sai ce aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali dan Abi Talib yake? Faƙila huwa ya rasulallahi yashtaki ainai, sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai Ali idaninsa suna ciwo, ma'ana bai samu ya halarci wannan majalisin ba. Kaga yanzu duk yanda suka kwana suna haba-haban wannan rana, kowa yana tsoki kuma kowa na fata a ce shine Ali bai samu daman halarta ba. Kaga kenan ciyan idan ba karamin ciyan ido bane da ya hana Ali halartan wannan majalisi wanda kowa ke haba-habansa, wanda ma suka gagara yin isasshen bacci a cikin lafazin hadisin fabatan nasu ya dukuna lailatau, suka kwana suna ta tattauna a daren su. Kaga kenan ba samu sirrin tsaba. Kenan idan mutum wani abu ya taso masa, ko na farin ciki ko na bakin ciki, zai iya hana shi bacci da dare. To kaga su wannan akwai farin ciki kuma akwai fargaba. Menene farin cikin? Allah zai bude garin, zai bude sansanin Yahudawa. Kaga wannan akwai farin ciki ciki. Sannan ina ne fargaba da tararradi? Kad in jefa ba mani za a ba ba. Kowa yana fatan ina ma mashi za a ba. To wannan sai ya hana su su yi isasshen bacci. Suka yi ta tattaunawa a cikin dare. To da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari, ai da Annabi sai ya ce to shikenan bari a canja wani da Aliyu. Sai fa arsalu ilai, sai suka ce Rasulullah bari mu aika a taho da shi. Fa utiya bihi, sai aka je aka taho da Sayyidina Aliyu. To yanzu Sayyidina Aliyu Allah ya yarda da shi, tunda idanunsa suna ciwo, bai samu ya halarci wannan majalisi da Annabi yayi bushara cewa zai bada tuta ma mutumin da Allah zai bude Khaybara a hannunsa ba. To sanda Annabi ke wannan bayanin yana ina? Ibn Hajar a cikin littafin sa Fathul Bari ya bayyana cewa zai iya yuwa lokacin da Annabi yake wannan bayani, Sayyidina Ali yana can masaukin sa, an taho yakin Khaybaran da shi, amma kuma ciyan ido ya hana shi ya zo ayi musharaka da shi. Kenan ciyan idan yayi tsanani, ta yanda duk da dai ya fito daga Madina an tau da shi, amma ciyan idan ya hana shi ya zo ayi tarayya da shi, har sai da aka je masaukin sa aka taho da shi. To kaga cewa da aka yi an taho da shi, kenan shi kadai ba zai iya zuwa ba. Da misali cewa aka yi aka je aka kira shi, kaga kenan zai iya tahowa daga masaukin sa ya zo. Kenan ciyan idan ya kai inda ya kai, ta yanda ma watakil ba zai iya ganin hanya sosai ba. Har sai da aka je aka taho da shi daga masaukin sa. Salamatu ibn al-Aqwa shine yace shi yaje taho da Sayyidina Ali. Ko kuma tayu sanda ma Annabi ya fito, inji Ibn Hajar. Ibn Hajar ya kawo abubuwa guda biyu, imma ko ya zamanto an taho da Sayyidina Ali Khaybara, amma kuma bai samu daman zuwa wannan majalisi da Annabi yace zai bada tuta ba saboda ciyan ido, sai da aka je aka taho da shi. Ko kuma ma tun asali Annabi bai taho da shi daga Madina ba, ciyan ido ya hana shi fito tare da Annabi daga garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina ya taho Khaybara, Sayyidina Ali bai samu daman fitowa ba saboda ciyan ido ya masa tsanani. To ranan da Annabi ya ce ina Ali dan Abi Talib, aka ce yana can idan sa na ciwo, to shine suka aika aka tafi Madina aka je aka zo da shi. Waɗannan ihtimali ne guda biyu Ibn Hajar ya kawo. Yace tayu sanda Annabi ya tambayi ina Aliyu, tayu an taho da shi amma yana masauki, bai samu ya zo wannan fili da Annabi yace zai bada tuta ba. Ko kuma tayu ma bai ma samu daman tahowa Khaybara da Annabi ba, yana Madina, sai da aka je garin Madina aka taho da shi. Salamatu ibn al-Aqwa yace shine yaje taho da Sayyidina Aliyu, Allah ya yarda da shi. To da aka zo da Sayyidina Aliyu, fa basaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ainihi wa da'a, da aka zo da shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a ya masa tofi cikin idanunsa fabara'a ko fabari'a inji malamai suka ce ai fataha wara'un a ce fabara'a ko kuma ai kasara da wara'un a ce fabari'a di ya tabbata a lugha fabari'a hatta ka allam yakun bihi waja da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi a idanun sayyidina ali sai sayyidina ali ya warware kaman bai taba ciyan ido ba idanunsa suka yi fari sal babu radadi ba ciyo ya dawo normal kamar bai taba ciyan ido ba sayyidina ali ya ce tunda annabi ya masa wannan addu'a ya masa wannan tofi a ido har ya mutu bai sake ciyan ido ba har ya koma ga Allah har zuwa lokacin da yake bada labarin wasu kuma cikin sahabbai suka ce har sayyidina ali ya mutu ya koma ga Allah bai sake yin ciyan ido ba yaushe sayyidina ali ya rasu sayyidina ali an kashe shi a shekara ta 45 bayan hijira haka ne mun sa ai sayyidina Uthman shi aka fara kashewa ko bayan an kashe shi sayyidina ali ya zo ya mai gurbin sa ya zama khalifa shi kuma a shekara ta 45 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi amma ku haka ne shekara ta 45 ne na'am ba 45 bane 40 ne eh a shekara ta 40 aka kashe sayyidina ali ba shekara ta 45 ba saboda muawiya Allah ya yarda da shi shekara 20 yayin yana jagoranci shi kuma ya fara daga shekara ta 40 ya rasu a shekara ta 60 kaga kenan a shekara ta 40 aka kashe sayyidina ali ba shekara ta 45 ba to yanzu mu koma mu duba yakin khaibar muka ce shi aka yi shekara ta 7 ko yakin khaibara an yi ta a shekara ta 7 ina jin ba mu ambata ba halkar da ta wuce mun ambata ko shekara ta 7 aka yi yakin khaibara sayyidina ali kuma an kashe shi shekara ta 40 to a cikin 40 a kwashe 7 saura nawa 33 ko kaga shekaru 33 da sayyidina ali Allah yarda da shi ya rayu bai ko yaji idansa ya dan soka kadan bai ba har ya koma ga Allah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tofi din yace kai ba ciyan ido ba ma inji mai riwayar hadisi din yace hatta ciyan kai bai ba tunda annabi ya masa tofi a idanunsa kaga wannan zai nuna maka albarka da Allah madaukakin sarki ya sanyawa sassan jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa sahabbansa sukan yi tabarruki da abin da ya fito daga gurinsa riga ce annabi ya cire sai su dauka su yi tabarruki da ita yawun annabi kakin annabi ruwan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabarruki da shi saboda albarkan da Allah madaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan zai nuna mana mu'jiza ta annabi mu'jiza ce ta annabi wanda ba kowa zai samu irin wannan ba ita mu'jiza gagara ba dauci wacce annabi zai zo da ita wanda ba wanda ya isa zo da ita shi kuma annabi Allah ne yake bashi ikon ya zo da ita shi ma karan kansa ba zai iya zuwa da ita ba sai da ikon Allah wa qala alladhina kafaru laula ya'tina bi ayatin min rabbi قل انما الايات عند الله لولا انزل عليه ايه من ربي قل انما الايات عند الله كو كافرين سكتي لولا انزل عليه ايه من ابا wannan ayan nake nema ba laula ya'tina bi ayatin babu wannan ayar ala ramma saboda unzila ai Allah ne zai saukar nan kuma cewa suke laula ya'tina bi ayatin قل انما الايات عند الله haka ne ayat take ba wannan ayat nake nema ba qal ladina kafaru laula ya'tina bi ayatin min rabbi babu wannan ayar na'am to mushrikai sun nemi annabi ya zo musu da aya daga gurin ubangijinsa annabi ya ce qul innamal ayatu indallah ba ita bace eh akwai wannan din amma ba ita nake nema ba kul innamal ayatu indallah eh to menene farkon aya to na'am to aya dai in an ce aya ita ce mu'jiza annabi bai isa zo da ita ba sai da me sai da ikon Allah sai Allah ya zo masa da ita to wannan mu'jiza ce cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sanya sassan jikinsa suka zama masu albarka to fi da yayi yawunsa da ya shiga cikin idanun Aliyu Allah ya yaye wa sayyidina Ali ciyan ido har ya koma ga Allah madaukakin sarki sannan daga cikin mu'jizozi da suka bayyana na annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki na Khaybara labari da ya bayar ga abin da zai faru kuma bai faru ba yanzu abin da zai faru bai faru ba me ake kiransa gaibu ko Allah kuma ya ce annabi qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah kaga Allah shi kadai ya san gaibu to yanzu annabi idan ya zo ya ba da labarin abin da gaibu ne bai faru ba kuma yazo ya faru kamar yadda ya ba da labari sai mu ce annabi ya san gaibu yanzu in muka ce annabi ya san gaibu mun aje wancan ayin mun yi condemning dinta haka ne mun yi condemning dinta yanzu batta aiki tunda Allah ya ce wa annabi ka ce qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san man fis samawati wa man fil duk wanda suke rayuwa a sammai da wanda suke rayuwa a ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah to yanzu idan muka ce a to ai gashi annabi ana gobe za a bude Khaybara ya bada labari cewa za a je a bude Khaybara a hannun mutumin da yake son Allah da manzansa Allah da manzansa suke son sa kuma yanda annabi ya bada labari haka ya faru kina wannan yana nuna annabi ya san gaibu yanzu in mun tafi akan haka mun yi condemning din wannan ayan kenan kuma alhali aya ce wacce muhkama aya ce wacce tana aiki ya za mu yi da ita walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su annabi yake cewa da a ce na san gaibu lastakthartu min al-khairi wama massani as-su da babu wani mummunan abu da zai shafe ni inji annabi da a ce na san gaibu lokacin da aka yi kazafi wa mata annabi ai annabi bai sani ba shin da gaske abin da ake tuhumanta da shi bata yi ba ko tayi annabi bai sani yanzu da ya san gaibu ai ba za a wahala ba zai ce ƙarya kuka mata amma bai sani ba har sai da Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta to yanzu idan annabi ya bada labari ga abin da zai faru gobe wanda gaibu ne kuma yazo ya faru kamar yadda annabi ya bada labari ba za a ce annabi ya san gaibu sai a ce mu'jiza ce ta annabi da Allah ya bayyana ta hannunsa kamar yadda kowane annabi akwai mu'jiza irin tasa kaga sai zan mun hada na soshi mun yi me mun yi aiki da su na soshin da suka ce annabi bai san gaibu ba babu mahalukin da ya san gaibu sai Allah mun yi amfani da su sannan kuma bayani da annabi game da abin da zai faru gobe kuma yazo ya faru kamar yadda ya bayani sai mu ce wannan mu'jiza ce ta annabi gagara ba dauce tasa da Allah ya bashi ya kebe shi da shi cikin al'umma kaga shikenan mutun ya huta baka watsar da wani nassi ka dauki wani nassi ba shine afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku dauki wani sashe na dalili ku yi amfani da shi ku watsar da wani sashe ku ce annabi ya san gaibu kun saboda waɗannan dalilai da suka nuna annabi ya bada labarin abin da zai faru kuma yazo ya faru kamar yadda ya faru ya bada labari kaga ilimi ne na me boyayyen ilimi da za a ce masa na gaibu nan kuma an ce ba wanda ya san gaibu sai Allah sai mu aje wannan mu je mu dauko wancan mu yi amfani da shi kaga wannan dabi'a ce ta Yahudawa sai su dauki nassi da zai tafi da ra'ayinsu da zai tafi da sarran su wanda kuma ya saba ra'ayinsu da sarran sai su yi watsi da shi kai kuma mumini na kware so ake duka ka diba kai amfani da su cewa da akai annabi bai san gaibu ba ka yadda ka sallama saboda Allah ne ya fadi magana Allah kuma gaskiya ne sannan kuma abinda annabi ya bada labari wanda zai faru kuma yazo ya faru kamar yadda ya bada labari ba za ka kira shi gaibu yake ce masa mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bankade masa a matsayin sa na annabi dan a nuna gaskiyarsa a ƙara tabbatar da gaskiyarsa dama mu'jizozi ana ba annabawa dan su fito da gaskiyan abin da suka zo suke da'awa akan sa to anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba sayyidina ali wannan tuta din fa atahu raya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya danka wannan tuta a hannun sayyidina ali Allah ya yarda da shi bayan annabi ya ba wa sayyidina ali tuta fa qala ali sai sayyidina ali ya ce ya rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana ay muslimin yace ya annabi ya manzon Allah yanzu tunda ka ban tuta inje in yaki waɗannan mutane yanzu zan je in yi taya kansu har sai sun zama irin mu ma'ana sai sun suma sun zama musulmai tunda mu musulmai ne inje in yi taya kansu har suma sai sun zama musulmai to anan yanzu annabi zai dora masa zai dora shi a hanyar da yake so ya je ya fuskanci waɗannan mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa unfud ala rislik yanzu abu na farko da annabi yake so sayyidina ali yayi dangane da zuwa bude khaybara ya tafi cikin nutsuwa ya tafi a hankali kar ya tafi da ci da zuci ko yayi gaggawa ya tafi cikin nutsuwa cikin hankalinsa cikin hayyacinsa hatta tanzila bi sahati har ka je ka sauka a sansanin su mataki na biyu kenan mataki na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sayyidina ali akai ta yanda zai je bude khaybara ya tafi cikin nutsuwa mataki na biyu in yaje sai ya sauka gare su yana sauka zai fara yakan su annabi yace thumma du'uhum ila al-islam in ka isa ba kana zuwa zaka fara yakan su ba kaga wannan ita ce kaida ta musulunci idan ka isa sai ka kira su zuwa ga musulunci ka ce mu fa abin da ya kawo mu gare ku rashin shigan ku musulunci ya kawo mu mun zo ne mu kira ku zuwa ga musulunci in har ko shiga to mu ba mu da wata matsala tsakanin mu da ku kamar sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman ya dora shi a hanyar da zai bi ya ma bayyana masa gurin waɗanda mutane zai je innaka ta'ti qauman min ahli kitab ya ga Mu'adh yace kai zaka je gurin wasu mutane ne ahlul kitab kenan yanzu Mu'adh ya san irin shirin da zai suwa zai je fuskanta saboda idan ka san suwa zaka je ka fuskanta sai ka san wane irin shiri zaka yi Annabi yace in ka je falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa to haka sayyidina Ali shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa thumma du'uhum ila al-islam in ka je ka kira su zuwa ga musulunci wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi in ka je ka kira su zuwa ga musulunci ka bayyana musu abin da yake wajibi akan su na haƙoƙin Allah madaukakin sarki menene haƙin Allah akan su kai musu bayani ai mafi girman haƙin Allah akan bawa bawa ya bauta wa Allah kar ya shirka da shi ko kada ba haka annabi ya ga Mu'adh dan Jabal ba Mu'adh dan Jabal yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yace na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan jaki fa qala li ya Mu'adh sai annabi ya kira ni yace ya kai Mu'adh atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah yace ya kai Mu'adh shin ka san haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah Mu'adh yace qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Mu'adh yace sai nace Allah da manzonsa su suka fi sani kaga kenan yanzu mutun in aka tambaye shi game da abin da bai sani ba zai ce Allahu wa rasuluhu a'lam yanzu duk abin da aka tambaye ka ne baka sani ba zaka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba duka bane idan abin da aka tambaye ka ya kunshi ilimi na shari'a to nan sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma in ya kunshi ilimi na kaun yanda Allah ke tsara abubuwa ya kaddara faruwar su aka tambaye ka ce sai ka ce Allahu a'lam misali aka ce maka yaushe sanyin nan zai tafi nan ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai ka ce Allahu a'lam saboda abu ne da ya shafi ilimi na gaibi wanda Allah shi kadai barwa kansa sani amma idan aka ce maka mutumin da ya raka'a biyar a sallar azhar wace sujjada zai in baka sani ba sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda annabi aishe zo da shari'a kaga ko shakka babu ko duk wani shari'a in dai na musulunci ne dole annabi ya sani ya ma fi kowa sani to aka tambaye ka game da abin da baka sani ba yana da alaka da shari'a ilimin shari'a sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam wannan shine ladabi game da abin da baka sani ba to shine Mu'adh yace Allahu wa rasuluhu a'lam sai annabi yace haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙin Allah akan bayi su bautawa Allah kasu shirka da shi ko kada to shine anan gurin annabi yake cewa ali wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqin lahi ka bayyana musu abin da ya wajaba a kansu na haƙƙin Allah mafi girman haƙƙin Allah kuma bayi su bautawa Allah kasu shirka da Allah ko kada sai annabi yake ce masa yanzu annabi yayi masa bayanan yanda zai fuskanci mutan Khaibara kafin a je matakin me matakin yaki shine har annabi yake nuna masa facewar fa yakin fa ba ma shi fa muka fififitawa ba shi yasa annabi yace masa li an ya hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am min humrin na'am inja annabi sallallahu alaihi wasallam dan a nuna masa cewa yakin sai an je matakin an kure ma'ana duk hanyar da za a bi na su karbi musulunci sunki to karshe shine sai a je yaki bayan an bijiro musu kenan tunda yanzu ba za ku karbi musulunci ba to shikenan ba matsala ku ci gaba da zama addinin ku amma akwai ka'ida akwai shar'i shine da ku na bada jizya kuma za ku zauna karkashin daular musulunci kuna makaskanta in sun yarda shikenan sai a bar su ba za a yake su ba a tafi za su zauna suna makaskanta suna bada jizya wa daular musulunci kuma daular musulunci za ta kula da su za ta kare musu mutuncin su da kima su da duk wani abu da zai cutar da su za a kula da shi za a tunkuɗe shi gare su to idan suka ki nan ne kuma sai a je matakin me matakin yaki to shi yasa annabi yake kwadaitar da Aliyu cewa shari'ar ta su ita tafi komai amfani shine wasu malamai suke cewa kafiri daya ya musulunta a hannunka yafi maka alheri akan ka kashe kafirai dubu to shine anan annabi yake kwadaitar da sayyidina Aliyu cewa shari'ar fa ita ce matakin farko shine yace masa li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ka sani ya kai Aliyu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum daya a sababinka tasilakka wannan yafi ma alheri akan a ce an cika maka bayan duniya da jajayen raquma humrun na'am humrun na'am jajayen raquma society na larabawa ba dukiyar da ta kai su daraja in aka ce jar raqumi ba karamin kima yake da shi ba a gurin larabawa to mutum ɗaya ya shiryu a sababin ka yafi ma alheri akan a ce an cika ma bayan duniya an cika ma duniya da jajayen raquma wasu malaman kuma suka ce mutum ɗaya ya shiryu a sababin ka a sanadin ka yafi ma alheri akan a ce an baka jajayen raquma ko ka mallaki jajayen raquma kai sadaka da su yanzu mutum ko da kaza yi sadaka ai yana da kima gun Allah to ina ya ga wanda ya yi sadaka da saniya ko ya yi sadaka da raqumi to ina ya ga wanda ya yi sadaka da raquma cikin duniya wannan ya kake ga sakamakon sa gurin Allah madaukakin sarki to yanzu mutum ɗaya ya shiryu a sababin ka yafi ma alheri akan a ce kana ka mallaki jajayen raquma kuma kai sadaka da su fi sabilillahi yanzu mu duba mu ga kimar sadaka a gurin Allah da matsayinta wacce tana kashe ruruwa na wuta sababi ne na shiga aljanna sababi ne na 'yan tabawa daga wuta zuwa aljanna ita sadaka to amma mutum ɗaya shiri a sababin ka yafi ma alheri akan a ce kai sadaka da jajayen raquma cikin duniya haka wasu fasaran da wasu malamai suka yi kenan wasu kuma suka ce yafi ma alheri akan a ce an mallaka maka raquma jajaye cikin duniya su wannan da suka yi fassara na biyu cewa kai sadaka da raquma jaja cikin duniya sun ce bayan da za a yi lahira a daidaita ta da duniya tunda ai mutum ya shiryu a sababin ka wannan al'amari ne na lahira ina za a daidaita shi da a ce a mallaka maka jaja raquma cikin duniya duniyar da Allah bai dauke ta a bakin komai ba annabi ya ce da Allah ya dauki duniya a matsayin wani abu mai kima a ba a zo a gani da kafiri ba zai sharuwa ba da darajar duniya ta kai darajar fuffuken sauro a gurin Allah hakanan duniya kasasshiya ce gurin Allah madaukakin sarki to shi yasa wasu malaman suke ga bai kamata harkar lahira a ce wai an daidaita ta da duniya ba a ce da mutum ɗaya ya shiryu a sababin ka yafi ma alheri akan a cika ma duniya da jajara kuma suka ce duniyar ma ai ba ta da wani kiba gun Allah balle har a buga misali da ita sai suka ce a abinda annabi ke nufi mutun ɗaya ya shiryu a sababin ka yabi ma alheri akan a ce kana da raquma cikin duniya kai sadaka da su fi sabilillah kenan shiryuwan mutun ɗaya a sababin ka darajarsa da kimarsa a gurin Allah yafi akan kai sadaka da jajayen raquma cikin duniya kaga duka da lahira danan danan duka lahira wannan shine taujihin da wasu daga cikin malamai suka yi to yanzu cewa li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan din mutun ɗaya ya shiryu a sababin ka a sanadin ka yafi ma alheri shin shiryuwa na kafirci ko kuma har wanda ba kafiri ba kafiri ba misali fasikin musulmi a sababin ka da mashayin giya ne a sababin ka sai ya shiryu ya daina shan giya ko mazinaci ne a sababin ka sai ya shiryu ya daina zina shin zai takaita ga shiryuwan kafiri ne wannan falalar ko kuma zai ga me duk wata shiriya me ra'ayin zai ga me duka shiriya to amma anan gurin in mun kula zuwa ga wa annabi ya tura aliyu zuwa fasikai ko kafirai zuwa kafirai to shi yasa wasu malaman sai suka ce falalar da annabi yake ambata anan ya takaita ga shiryuwan kafiri yanzu kafiri ɗaya ya shiryu a hannunka yafi ma alheri akan a ce cikin duniya duk ka mallaka kuma ka yi sadaka da shi in mun ɗauki fassarar da malamai na biyu suka yi kenan yanzu fasiki ya shiryu a sababinka ba za ka samu wannan falalar ba a gurin wasu malamai suka ce ya takaita ga kafirai saboda annabi da ya tashi ya tura aliyu ne gurin waɗanda ba musulmi ba wasu malaman kuma suka ce a'a ba za a takaita shi ga kafirai ba har ma wanda ba kafiri ba in mutumin banza ne ya shiryu a sababinka za ka samu wannan falalar sai suka ce al-ibratu bi'umumin lafzi la bi khususis sababi in an tashi ana la'akari ne da lafazin gaba ɗayansa a dunkulansa ba wai wani sababi ya sa wannan lafazin ya fito ba yanzu wani sababi ne ya sa annabi ya gaya sayyidina Ali wannan saboda zai je fuskanci kafirai to kar a yi la'akari da shi kadai sai ya zama lafazin ya zama gamammen lafazi ma'ana zai iya ɗaukan kafiri ma da wanda ba kafiri ba amma kun ga wannan ra'ayi na biyu yana da ƙarfi ya tafi da mai ƙa'ida ta usulul fiqh tunda idan an ce iya lafazi za ana takaita kenan yanzu abubuwa da yawa mu ba zai shafe mu ba tunda sun faffaru ne a zamanin annabi kuma yana magana ne da wa da sahabbansa kaga mu kuma ba ma cikin sahabbansa da abubuwa da yawa mu ce a to ai annabi da sahabbansa yake magana mu bai shafe mu ba kaga al-ibratu bi'umumin lafzi la bi khususis sabab in an tashi la'akari za a yi la'akari da lafazin a dunkule ba za a duba zuwa ga menene sababin da yasa annabi ya wannan magana ba saboda me dukan mu al'ummar sa ne kuma an aiko shi gare mu to shi yasa su malaman suka ce zai iya daukan shiriyar kafiri da ma wanda ba kafiri ba in ne aikata aikin sako ne ya shiryu a sababin ka wannan yafi maka alheri akan a ce cikin duniyar nan duka mallakinka ne kuma kai sadaka da ita to anan yanzu annabi ya gindaya wa sayyidina aliyu hanyoyin da zai bi wajen fuskantar mutan Khaibar kenan daga ƙarshe ne idan an bi duka waɗannan matakan na farko ya kira su zuwa ga musulunci ya bayyana musu haƙƙin Allah a kansu sun ki sun bujire sun yi kunnen uwar shegu sun ki su saurare shi sun ki su sallama to na biyu sai a je mataki na biyu amma fa annabi ya nuna masa kwaɗai tufa iya iyawarsa su musuluntan shi yafi saboda li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan mutum ɗaya shiryu sababinka khairul laka ya fi ma alheri a ce duniyar nan duka an cika shi da dukiya duk mallakinka ne to sai a je mataki na biyu tunda yanzu kun ki ku karɓi musulunci za ku na ba da jizya wa daular musulunci kuma za ku zauna kuna makaskanta sun ki yarda to a nan ne sai a je mataki na uku sai sayyidina Ali ya yaƙe su thumma kharaja wa nahada ma'ahu minan nasi man nahada fatalaqa ahla khaybara fa idha marhabun yarjuzu wa yaqulu qad alimat khaybaru anni marhabun shaki silahi batalun mujarrabu at'anu ahyanan wa hinan udribu idha al-luyuthu aqbalat talahabu to sayyidina Ali sai karbi tuta sai kama hanya ya tafi khaybara sansanin yan khaybara sai aka samu dandazo cikin sahabban annabi mayaka da suka taho da annabi sai suka tafi tare da shi dai isa Khaybara duk dai ka'idoji da sharuɗa da annabi ya sa masa diyya bisu abubuwan da annabi ya masa umurni ya aiwatar to ba a yi nasara ba sai wani cikin ƴan Khaybara kusan ma shine shugabansu shine jagoransu ana kiransa Marhab Marhab sai leko kansa daga cikin sansaninsu kamar yadda muka yi bayani a baya cewa mutane ne masu wayo ba haka kawai suka gina gidajensu ba misali kaga mu yanzu in kaje zaka ga ga gidanan har ma wani kaga wundan gidan nasa ma ta waje to su ba haka suka yi ba ganuwa suka yi sai su yi ganuwa katuwa haka cikinta sai a yi gidaje sai a je gaba sai a yi wata ganuwa katuwa ciki sai a yi gidaje sai a je ba su bar gidajensu a guri guda ba ta yanda in an zo ba za a yi galaba a kansu cikin sauki ba yanzu in an yi galaba a kan ganuwan nan akwai wata ganuwa a gabanka in kai galaba a kanta akwai wata ganuwar a gabanka ma'ana dai a lokaci guda ba za ka je ka ci su da yaƙi ba sannan kowace ganuwa sun gina ta ne da ƙatti-ƙattin duwatsu duwatsun da ba sa fasuwa da daɗin rai to sai ɗaya daga cikin shugabanninsu Marhab ya leƙo kansa daga ganuwar yake rera waƙa yake cewa qad alimat khaybaru anni marhabun yana alfahari yana koɗa kansa da ya ga Sayyidina Ali ya taho da dandazo sun zo yaƙarsu an bijiro musu da musulunci sun ki saboda suna ga cikin ganuwan nan da suke suna cikin garkuwa bayan da aka iya da su to sai yake rera waƙa yana koɗa kansa yana alfahari yana cewa duk ariyan sansanin Khaybara duk sun san ni sun san waye Marhab sannan kuma mutum ne dama jarimi mutum ne mayaki wanda inda zai gaba da gaba da kai to sai ya ga bayanka to shine yake alfahari yake cewa shaki silahi makamina yana da dafi yana da kaifi ma'ana duk wanda nayi gaba da gaba da shi shikenan shi labarinsa ya kare batalul mujarrabu ni jarumi ne wanda yake da hazaka ya kai makwara wajen iya yaki atqanu ahyanan wa hinan udribu duk wanda na hadu da shi ko in kashe shi ko in masa rauni ko in soke shi ma'ana shi fa ba sassauci tare da shi yana waɗannan lafuzza ne dan ya jefa tsoro cikin zuciyar Sayyidina Ali Allah ya yarda da shi yace a duk lokacin da zarata suka fuskanto shi to shi fa yanzu ne ma yake ji zakaminsa da kaiminsa yana karuwa to wannan bai sa tsoro cikin zuciyar Sayyidina Ali ba faqtalafa huwa wa Ali sai akai gaba da shi da Ali wasu malaman tarihi suka ce ba ma Ali bane ɗaya daga cikin mayakan Ali ya hada shi da shi shine Zubair ibn al-Awwam shine ya kashe shi lokaci guda ɗan mintuna ididdigaggu ya gama da shi saboda lokacin da aka rincaɓe tsakanin shi wannan mai alfahari mai ji cewa shi ya kai ya kawo a fagen daga da shi da Zubairu mahaifiyar Zubairu sai ta tsore ta take cewa yau kan Zubairu shikenan zai yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata a'a ba zai yi shahada ba zai kashe wannan mutum kuma ba a dade ba sai ya kashe shi to amma a nan gurin mawallafin wannan littafi ya kawo mana riwayar da ta bayyana cewa Sayyidina Ali da kansa ya kashe shi ya kashe wannan shugaba ko sarki ko jagora na Yahudawa da ake kiransa Marhab yace fahtalafa huwa wa Ali radiyallahu anhu fadarabahu Ali ala hammatihi hatta aba as-sayfu minhu baydata ra'si wa sami'a ahlu al-ma'askar sauta darbatihi فمات تام آخر الناس مع علي حتى فتح الله لهم وله سيكو علي يكم متمنن سكرين تشادي قارن تكوبا كيكي جي قارن قارن كيكي كيكي حكا الله با سيدنا علي إيكو يباشي داما fadarabahu ala hamati, sai da ke shi a tsakar kansa da takobinsa. Sayyidina Ali ya daki wannan mutumi jagoran Yahudawa wanda ake kiran shi Marhab. Sayyidina Ali ya dake shi da takobinsa a tsakar kansa, hatta ada saifu minhu baydata ra'sihi, har sai da takobin ya fasa hularsa ta kwano da ya sa yayi rutsu-rutsu da ita. Takobin Sayyidina Ali da ya soke shi da ita a tsakar kansa, ya fasa hularsa ta kwano yayi rutsu-rutsu da ita, ya iso kansa ya fasa. To a take fadi matacce, kaga shi labarin sa ya kare. Wa sami'a ahlul ma'askar sauta darbatihi, wanda suke sansanin yaki din suna jin yanda aka buga masa duka ko suka da takobi, tunda ai takobi karfe ne, hular kwano ita ma karfe ne. Yanzu karfe ya hadu da karfe, ya kake tsammanin karar zai kasance, ya kake tsammanin karar zai fito? To da wannan takobin da ya buge shi ya soke shi a tsakar kansa, karan sai ya cika sansanin yakin, ya isa tsakiyar kansa ya fasa kansa, shikenan sai mutumin ya fadi matacce. Fa mata ta ma akhirun nasi ma'a aliyin hatta fataha Allahu lahum wa lahu, sauran mayaka da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam basu ma karasa karasowa sansanin yakin ba, sansanin ɗan Khaibar face Sayyidina Ali Allah ya bude masa Khaibara. Wato a cikin kankanin lokaci Allah ya yi wa Sayyidina Ali gamdakatar, Allah ya masa tawfiki, Khaibara ta zama ta budu a hannunsa. Dama ajiya in ba amince ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bushara cewar Allah madaukakin sarki zai bude Khaibara a hannun mutumin da yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa suke son sa. To sai gashi Sayyidina Ali yana zuwa sansani na Khaibara, sauran mayakan da zasu zo su hadu tare da shi basu gama isowa ba, face Allah ya bude masa Khaibara, yayi nasara. Wannan kissar da muka karanta a karkashin yakin Khaibara, mawallafin littafin nan duk dalilin da yasa ya kawo mana kissar dan ya nuna mana yanda Sayyidina Umar yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa bayani ya tsawaita har ya je ga yanda aka bude Khaibara saboda da sakon ya isa. To yanzu riwayar da ta saura, wacce da ita bayani zai kammalu dangane da misalai da ake kawo mana akan lazumta Sayyidina Umar ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karkashin yakin Khaibara, akwai misali na biyu da ya kawo wanda shi ma ambaton Sayyidina Umar zai zo tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan misali na biyu lokaci ba zai ba mu daman karanto shi ba, mawallafin ya kawo, ina ga za mu jinkirta a wannan gaban har sai Allah kai mu haduwa ta gaba. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai, Allah ba mu ikon amfani da amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.